أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه باهك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddarta mana haduwa a wannan yammaci na Alhamisi yau muna 21 ga wata na Rabiul Awwal shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da 29 ga wata na 11 miladiya ta 2018 insha Allah wannan zai zamanto darasi na 34 a cikin littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha bayan tsawon lokaci ba mu yi karatu ba insha Allah zamu dasa daga inda muka tsaya kuma abin da ya mana saura mu kammala wannan littafi ba zai wuce darasi uku ba insha Allah ko da yayi tsawo kenan da wannan darasin da wasu darussa guda biyu wanda za su biyo daga baya a ƙarshen magana mun tsaya akan abin da ya shahi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bayan shi malin sai wani dogon jawabi akan abin da ya shahi fa'ida da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati yake da bi mana dukkan mutum mai imani ana so ya yawaita salati ga manzon sallallahu alaihi wa sallam saboda hakan yin akwai fa'idoji da yawa wanda kuma iya daga cikin fawaid abinda manzalla ya karantar da mu cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashara dukkan mutumin da yayi salati daya ga annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama to wannan mutum Allah zai mishi salati 10 imana idan kai salati daya ga annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubangiji zai maka 10 haka kuma manzalla ya kara da cewa dukkan inda kake a saman doron duniya idan kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama to Allah mai girma da buwaya ya wakilta wasu mala'iku wanda za su dauki wannan salatin naka sai an isar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama dan haka yawa iya ɗaya daga cikin ayyukan alheri mutun ya yawaita salati ga manzalla sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan ana ilga shi daga cikin soyayya da kauna ta manzalla sallallahu alaihi wa sallam kamar da umarni ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما للي الله ده منزن شي ان الله وما الله ده ملائكه شي suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma masu imani ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ne malamai suke cewa babu mutumin da yake kowa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da malaman hadisi saboda daga an ce misali an abi hurairah radiyallahu anhu qala sai a ce qala rasulullahi sai a ce sallallahu alaihi wasallam kullum a cikin fadar sallallahu alaihi wasallam suke to wannan ba karamar daraja bace ba wanda kuma wannan wata daraja ce wanda wanda yake karanta hadisi zai samu sabanin mutumin da zai karanta wani abu wanda yake ba shi ba duk da cewa karanta fiqhu daidai ne da karanta kaza amma ba kaman karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda zai baka dama a kowane lokaci ka rika salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bugu da kari kuma akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta anan akwai sigan salati kala guda 7 wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo a cikin wannan littafin nashi sifatu salati annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sune siga da dan adam zai zabi daya daga cikin su kai misali yau an kai wannan gobe kai wannan ko kuma an kai wannan yanzu an jima kai wancan kenan dai zabi siga daya kuma ba a yarraba ka ciro daga can ka ciro daga nan ka hada ya zaman to siga guda ɗaya ce zaka rika aiki da ita ya zaman to din siga kaza ce ka fara to sai ka dirasa in kaza ce ka fara sai ka dirasa ba a baka daman ka ciro rabin wannan salatin ba wannan sigar ba ka dauko rabi na wata siga ta salati daban ka hada su ba baka wannan damar ba lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya sabkar da wannan aya da muka karanta dazu inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alayhi sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah yaya za mu yi maka salati manzon Allah ya ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa karshe salatul ibrahimiyya da sauran siga na salati wanda manzon Allah ya karantar to abinda ake bukata ga mutum mai imani ka takaita ka wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kar ka je zuwa ga wani abu na daban wanda wani ya kirkira, saboda amma kadarta a ce an sallama ba jayayya ba hamayya, a ce shi ma nashin daidai ne, amma dai ba yanda za a yi lafuzzan da suka fito daga bakin manzo Allah a samu wani wanda zai fitar da wasu lafuzza wanda za su kai wannan daraja, babu ittifaqan. To da haka kenan, ka kama wanda kake da kat da shi, wanda shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Kuma bil munasaba yau muna daren juma'a ko zuwa wayewan garin juma'a, wanda duka ana su lokuta ne wanda ana so mutun ya yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malik yake cewa bayan kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin zaman tahiyya na hari, sai malik ya ce al-qiyamu ila ar-rak'ati ath-thalithati thumma ar-rabi'ah, cirawa dagawa zuwa ga raka'a ta uku sannan kuma raka'a ta hudu. Yanzu kenan ya maka raka'a ta fari complete, kenan ga yanda manzo Allah yake sallah tun daga farkon kabbar al-harama har zuwa inda zaka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kenan raka'a guda wannan cikakka. To bayan malam ya maka wannan, sai yake cewa to yanzu kuma al-qiyamu ila ar-rak'ati ath-thalithati war-rabi'ah, kai yanzu kai raka'a guda biyu, sai cirawa zuwa ga raka'a ta uku da raka'a ta hudu. To malam zai faɗi maka yaya kamata in zaka cira kai, duk da cewa nan ya kawo talkhisi, in muka ce mun yi shi gaskiya lokacin kwarai ma zai tafi, mu bar shi mu takaita akan abin da yazo a cikin matanin. Malik ce summa kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu ila ar-rak'ati ath-thalithati mukabbiran, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanhadu yana cirawa ila ar-rak'ati ath-thalithati zuwa ga raka'a ta uku mukabbiran, yana mai cewa Allahu akbar, wa amara bihi kuma yayi umarni da haka al-musi'a salatihi, wannan mutumin da yake munana sallan shi wanda ake kira shi da suna Khallad ibn Rafi'u, fi qawlihi a cikin fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da shi raka'a daya, sai ce mushi summasna zalika, kuma sai ka aikata haka fi kulli raka'atin wa sajada, a cikin kowace ruku'i a cikin kowace sujada, kenan a cikin dukkan sallar ka sai ka aikata irin wannan abin da na karantar da kai. Malik ce kamata kaddama kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya, kenan zaka cira zuwa ga raka'a ta uku kana mai cewa Allahu akbar, to ya magana kuma daga hannu, zaka daga hannu ko ba zaka daga ba, ko wani lokaci zaka daga ko kuma a wani lokaci ka daga, wani lokaci kar ka daga, ya abin yake. Malam zai yi bayani a nan gaba. Yace wa kana sallallahu alaihi wasallama, ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idza qama min al-qi'dati, idan ya tashi daga wannan zaman da yayi na tahiyya, tunda yanzu yana zaman tahiyya na farko ko yanzu zai cira raka'a ta uku, kabbara sai ya kabbara summa qama sannan sai ya miƙi. Anan me zamu fahimta? Zamu fahimci cewa sai an yi kabbara to ko ake me? Tukun ake tashi, shi ne ke ta kabbara, zai ce Allahu akbar summa qama sannan kuma sai tashi. Malik ce wa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u yadaihi, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga tafin hannayen shi ma'a hadha takbiri, tare da wannan kabbarar, kenan Allahu akbar ya daga tafin hannun shi sai miki. Sai ce amma ahyanan, wannan daga tafin hannun yana yin shi wani lokaci, kenan me zamu kula anan? Kowane lokaci in ka taso zuwa raka'a ta uku da ta hudu ka ce sai ka daga tafin hannunka, khilafus sunna, ya sa'a wa sunna, tunda ta aka yi ahyanan kenan ba kowane lokaci ba. Allah taimake mu da gyarawa. Malik ce wa kana idza arada alqiyam ila ar-rak'ati ar-rabi'ati, kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya nuhaci dagawa zuwa ga raka'a ta hudu, qala yana cewa Allahu akbar, yana cewa Allah shine mafi girma, wa amara bihi kuma yayi umarni da wannan abin al-musi'a salatihi, wannan mutumin da ya muna na sallar shi Khallad ibn Rafi ya umarce shi. Malik ce kama taqaddama anifan, kamar yadda jawabi ya riga ya gabata dazu, idan aka ce anifan kenan bayani ya riga ya gabata dazu, anan baya kadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi, ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga tafin hannayen shi ma'a hadha takbiri ahyanan, tare da kabbara al-harama wani lokaci, kenan magana ta sake mi mituwa, kenan ba kowane lokaci ake daga tafin hannaye ba a wannan hala. Summa kana yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi thumma yaqumu mu'tamidan 'ala al-ardi. Ma yake cewa yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yayi raka'a guda uku zai miƙe ta raka'a ta nawa? Ta hudu ko? To yayi ke yi? yace an ya taso daga raka'a ta uku thumma kana yastawi qa'idan yana daidaituwa sai ya zauna ram sai ya zauna kan ya cira raka'a ta nawa ta hudu sai ya zauna yastawi qa'idan sai ya zauna ya daidaitu ala rijlihi al-yusra a saman kafar shi ta hagun kenan zai shuhuda ta sai ya zauna a saman ta ita kuma ta dama sai mata yaya sai kafa ta yawa hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi har sai kowace gaba ta kama gurbinta kowace gaba sai ta kama gurbinta kenan kafin ya cira zuwa ga raka'a ta hudu kenan ta so daga raka'a ta uku sai ya zauna idan ya zauna sai kowace gaba ta duke wurinta ta zauna tsaf malike cewa summa yaqumu sannan sai ya tashi wannan kuma shine jilsatul istiraha zaman nan da ake na dan hutu dan kadan jilsatul istiraha zaman hutu dan kadan wanda wannan zama a haƙiƙanin al'amari ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsufa bane ba ya fara yin shi bal inma abinda riwayar suka zo sun tabbatar akan cewa manzon Allah yana yin shi yana wannan zama ba sai lokacin da ya tsufa ba saboda suna bada hujjanci a sai da ya tsufa tukun ya fara irin wannan zama kenan dai manzon Allah ya taso daga raka'a ta uku yana zama kafin ya cira zuwa ga raka'a ta hudu to wajen tashin nan zai tashi da guyoyin shi ne ko kuma zai tashi tare da tafin hannayen shi shine malaci summa yaqumu mu'tamidan 'ala al-ardi yana mai dogara da ƙasa kenan yana ajje tafin hannayen shi a ƙasa sai su sai cira kenan sai ba da ƙarfin shi a saman me a saman tafin hannayen shi wajen cirawa kenan ya taso zai tahi yana tashi da hannayen shi kenan yana dogara da hannayen shi meki to kuma tafin hannayen nashi malaiki cewa wa kana ya'jinu kuma yana dunkule su shi kaifiya ta al'ajanu bimana kamar yanda an ake kwaba fulawa fahimta mutumin da yake kwaba fulawa yanda zai jimki hannun shi haka manzon Allah yake jimki hannayen shi in zai tashi shine ce wa kana ya'jinu ya'tamidu ala yadayhi idza qama yana yin al'ajanu yana dunkule hannayen shi ya'tamidu ala yadayhi kuma yana dogara da su idza qama lokacin da zai tashi zuwa ga raka'a ta nawa ta hudu to haka kuma dukkan wajen tashi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi kenan an ya taso daga sujada ta biyu kafin ya cira zuwa ga raka'a ta biyu sai dan zauna jalsatul istiraha sannan sai meke haka kuma in ya kare in ya zo raka'a ta uku ya kawo ta zai tashi ta hudu hallau nan ma sai dan jilsa kadan hallau sai meke malai ce wa kana yaqra'u fi kullin min ar-raka'atayn al-fatiha manzon Allah yana karantawa a cikin dukkan raka'o'in nan guda biyu na karshe bima'ana ar-raka'atu as-salisa war-raka'atu ar-rabi'a da raka'a ta uku da raka'a ta hudu manzon Allah yana karanta musu fatiha sai ce wa amara bi zalika al-musi'a salati manzon Allah ya umurci khallalu dan rafi'u akan haka sai ce wa kana rubama adafa ilayhi ma fi salati az-zuhri bid'a ayatin yace fakana wa kana ruwama kuma wani lokaci adafa ilayhi ma manzon Allah yana karawa akan karatun fatihan nan me yake karawa a cikin sallar azhar yana kara bid'a ayatin wasu yan ayoyi kenan a raka'a guda biyu na sallar azhar bayan karatun fatiha manzon Allah yana kara wasu yan ayoyi wani lokaci kenan wannan shi ma sunna ne kama sabaka bayanu malaka kamar yanda bayani ya riga ya gabata a baya fil qira'ati lokacin da ake magana akan qira'a karatu fi salati zuhri a cikin sallah ta azhar to wannan sune maganganun da malam ya kawo da irin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tashi zuwa ga raka'a ta uku kuma haka zuwa raka'a ta hudu kenan idan yazo yana tashi da kabbara baka nan kuma yana daga tafin hannayen shi wani lokaci kuma yana fara yin kabbara ne kafin ya tashi ya tsaya sai in ya kabbara tukun hallo sai ya tashi sai meke sai tsaya haka kuma manzon Allah yana dunkule hannayen shi wajen tashin nan yana dogara akan su kamar yadda mutumin da yake kwaba fulawa yake jimki hannayen shi haka manzon Allah yake jimki hannayen shi wajen lokacin da zai cira raka'a ta uku ko kuma raka'a ta hudu kuma bugu da ƙari yana karanta wasu yan ayoyi a raka'a guda biyu na ƙarshen sallar azhar ko bayan fatiha yana dan ƙara wasu yan ayoyi kadan amma kuma shi ma wani lokaci idan ba kowane lokaci ba malaka cewa al-qanut fi salawat al-khamsi lin-nazilati yin al-qanut yin addu'a a cikin salloli guda biyar yake cewa linnazilati game da wani abu wanda ya zo, wani abu wanda yake yi. Idan misali wani abu ya zo wanda yake bukatar ayi alqanut, ayi addu'a, manzalla sai ya sanya wannan abun a cikin salloli guda biyar. Ayi azhar, ayi la'asar, ayi magariba, ayi isha'i, kuma ayi asubahi. Kina kowace sallah aka zo misali wani bala'i ya tunkaro al'umma, to manzalla yana yin alqanut a cikin waɗannan sallolin guda biyar gaba ɗayansu. Idan aka ce alqanut kamar da malamai suke bayani a harshen Larabci, suke cewa at-ta'atu wal khairu fid din, shine biyayya da alheri a cikin addini. Amma malaman shari'a suna kiran alqanut da sunan cewa addu'a'u allazi yakunu yad'u bihi al-musalli, ita ce addu'ar da mai sallah zai roki Ubangiji subhanahu wata'ala da ita, yake cewa fi akhiri raka'atin, a cikin raka'a ta ƙarshe min as-salati, daga sallar shi. Kenan daga hannu zai ana ma liman yana addu'a ku ko mamu kuna amin, wannan shi ake cewa al-qanut. To manzalla yana yin shi a cikin sallolin farilla guda biyar, amma linnazilati, game da wani abu idan ya faru, bi ma'ana wani musiba ya tunkaro mutane, wani bala'i, wani jafa'i, sai ya tsoro Allah subhanahu wata'ala a cikin salloli guda biyar akan Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wa bayin shi dauki. To game da abin da sha al-qanut, malama a'immatul mazahib al-arba, kamar yadda malai ke cewa mazahibu ahli al-ilmi fil qanut lil-witri wa hiya al-tali, akwai maganganu da malamai suka yi da yawa akan abin da ya shahi al-qanut wanda ake a cikin witri, kuma akwai wanda suka yi akan abin da ya shahi na an-nazila. An-nazila shine wanda wani sababi ya aihar da shi. To malam zai fara da shi anan. Malik ta wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin, idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya so yin addu'a akan wani. Idan aka ce ala, to addu'a ce mara kyau. Idza arada an yad'u ala ahadin, yayi addu'a akan wani, bima'ana wani ya taba addini da sauransu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa shi cikin al-qanut. Duk da cewa daga baya Ubangiji subhanahu wata'ala ya sabkar da cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba Allahu alaihim, abaka da wani al'amari akan wannan, kina kabarin sai na wajen Allah subhanahu wata'ala. Kina manzo Allah idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin, idan lamun kuma tazo li ahadin, to addu'a ce ta alheri. Misali wani yayi wani abu na bajinta, manzo Allah sai ya sa shi a cikin al-qanut, a roƙa mushi gafara, a roƙan mushi Ubangiji subhanahu wata'ala akan ya kyautata al'amuran shi. Idan kuma halla wani shi ma ya abinda ba daidai ba, idan al'amarin shi ya girma, manzo Allah sai ya sa shi addu'a, sai a roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa ya nisantar da rahama shi akan wannan bawa. To shine ke cewa idza arada an yad'u ala ahadin, kenan ita ce addu'ar take mara kyau. Ai aw yad'u li ahadin, ko kuma yayi addu'a ga wani, ita kuma addu'ar take kyakkyawa. Manzalla ya yake qanata, sai manzalla ya yi al-qunutu fi raka'atil akhirati, a raka'a ta ƙarshe yace ba'dar ruku'i, bayan ruku'i, a raka'a ta ƙarshe bayan ruku'i. Misali sallar isha'i za a yi al-qunut, ko idan aka yi raka'o'i guda uku, aka yi raka'a ta hudu, in aka yi ruku'i, aka taso daga ruku'i, sai a yi al-qunut, a yi addu'o'in da za a yi, an kammala kai tsaye liman sujjada kawai zai yi, ku bi shi. Shine ke cewa yake manzalla yana yin al-qunut na fi raka'atil akhirati ba'da ruku'i, kenan bayan yayi ruku'i ya taso, a wannan tsayuwar da zai tsakanin tasowa daga ruku'i zuwa sujada anan yake al-qunut. Amma idan ya zamanto al-qunut ne na an-nazila, kenan wani abu wanda ya faru, manzalla yana yin wannan addu'ar a wannan wajen. Idza manzalla yake balake cewa idza qala, idan manzon Allah yace sami'a Allahu liman hamida, idan yace sami'a Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu, to daga lokacin sai fara addu'an nan. Wa kana yujhiru bi du'aihi, manzalla yana bayyana wannan addu'ar da yake, yana bayyanawa kuma wayarfa'u yadaihi, yana daga tafin hannayensa a cikin sallar, kuma wayu'minu man khalfahu, su kuma mamun da suke bayan suna cewa amin. Kina haka ake al-qanut na an-nawazil, ana yin ta bayan an taso daga ruku'i. Malaki ta wa kana yaqnatu fi salawati al-khamsi kullaha, manzalla sallallahu alaihi wasallam yana yin al-qunut a cikin salloli na farilla guda biyar din nan gaba daya. Kidan zai yi a asuba, yi a azhar, yi a al-asr, magruba, isha'i, gaba daya zai yi. Lakinnahu, amma sai dai kana la yaqnutu fiha illa idha da'a liqaumin. To wannan kuma shine ka'ida. Sai malike cewa lakinnahu, sai dai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kana la yaqnutu fiha, baya yin alqunutu a cikin fiha, bi ma'ana fi salawatil khamsi, a cikin sallolin nan guda biyar, illa idha da'a liqaumin, sai dai idan addu'a ce yake yi ga wasu mutane, na cewa Allah madaukakin sarki ya shirye da su kuma makamancin wannan addu'a ta alheri, au ala qaumin, ko kuma wasu sun yi abin da ba daidai ba, aka ga wannan ya kamata a musu alqunutu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin da ya ga dama da su. To malike cewa a wannan yanayi, faruba ma qala, manzalla yana cewa Allahumma anjil walid ibn al-walid, ya Ubangiji ka tsiratar da al-walid dan walid, wa salma ibn hisham, da salma dan hisham, wa iyash bin abi rabi'a, da iyash dan abi rabi'a. Kaga wannan manzalla sallallahu alaihi wasallam addu'a yake yi li qaumin, ga waɗannan mutanen cewa Allah ya tsiratar da su, Allah ya fantar da su addini. Al-Walid ibn al-Walid, Salma ibn Hisham, da Iyash dan Abi Rabi'a. Bayan manzon Allah ya addu'a ga waɗannan mutanen akan cewa Allah ya tsiratar da su, go a daidai lokacin da kuma manzon Allah ya ce Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar, ya Ubangiji ka tsananta hushinka akan kabilar Mudar. Misali, hatta a rayuwa da ake yi da gobe, akwai wanda za ka ga shi kawai abin da shi addini bai mai ba, an mai nasiha, an mishi gargadi, an mai wane ne, amma a banza. To irin wannan sai ku roki Allah ya kare ku daga sharri shi, kuma Allah muku magane shi, sai ku sashi al-qunutu. Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar, ya Ubangiji ka tsananta hushinka akan kabilar Mudar. Waj'alha sinin ka sini Yusuf, ya Ubangiji ka sanya musu hari kaman harin da ka sanya wa mutanen annabi Yusuf, wancan da aka yi shekara bakwai ana abinci, a kuma aka maimaita wasu bakwai wanda babu abincin. To irin wannan shekarun na fari, manzon Allah ya ce Allah ka tabbatar wa su waɗannan kabila ta Mudar, saboda sun cutar da Allah da manzon shi. Kenan kaga addu'ar al-qanut kala nawa ce? Kala biyu ce. Akwai addu'ar za a maka akan cewa Allah ya tsiratar da kai, Allah maka rahama kaza kaza, kuma akwai addu'ar da za a kan Allah ya tsananta hushin shi akan ka, kamar da manzon Allah ya yi ga kabila ta Mudar. Haka kuma a wata riwaya manzon Allah yake cewa Allahumma al'an li Hayyan wa Ri'la wa Zakwan wa Usayya, yake cewa ya Ubangiji ka la'anci Lahyan ko kuma Lihyan da Ri'la da Zakwan da Usayya, waɗannan mutane manzon Allah yake cewa ya Ubangiji ka la'ance su, saboda mi? Asatillaha wa rasulahu, sun saba wa Allah, sun saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Da haka manzon Allah yayi adda akan cewa Allah ya la'ance su. Akwai kalan mutanen da sai kun riƙa roƙon Allah maɗaukake sarki akan ya raba ku da sharrinsu. To wannan irin shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan al-qanun. Haka kuma ya malaka cewa summa kana yaqulu idza faraga min al-qanun, idan ya kare al-qanun din ya daga hannayen shi yana cewa Allahumma 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 anjil walid ibn al-walid wa salma ibn hisham wa iyash bin abi rabi'a Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar, in ya kare su ba mu suna ce amin, idan manzo Allah ya kare sai ya ce Allahu akbar fayasjudu, sai ya ce Allahu akbar sai ya sujada. Kenan ya huto karara cewa aina yake wannan al-qanut, in yana yin ta bayan ya taso daga ruku'i. To wannan shine abin da ya sha al-qanut na an-nawazil fi salawatil khams, su kuma ana yin su a cikin salloli guda biyar, sallar asuba har zuwa sallar isha'i, anan manzon Allah yake yin su, kuma yana daga muryar shi koda a sallar azhar ce ko kuma sallar la'asar wanda ake asarci karatu, manzon Allah in yazo wannan addu'a yana daga sautin shi, su kuma mu su suna daga sautin suna cewa amin, idan aka kare manzon Allah sai ya kabbara sai ya sujada. Wannan abin da ya shahi al-qanut wanda ake a cikin salloli guda biyar, wanda ake a cikin salloli guda biyar. Kenan manzo Allah ana in muka fahimta mallan ya ce yana yin shi lin nazila, sai in wani abu ya faru. Mun gane a daidai lokacin da zamu ga a yanzu akwai wasu masallatai wanda duk sallar asbahin duniya in za a yi ta sai an yi al-qanut, ko duk ta al-qanut shi ba mallan zai yi shiru, su ma mun su yi shiru, alhali kuma kaga yanayin mana al-qunut ya saba ma sannan shi manzo Allah yana daga muryar shi ko su ma suna cewa amin to kenan in dai a cikin salloli guda biyar ne ba a yin al-qunut sai in a dalilin wani abu ya faru ana neman dauki a wajen Allah subhanahu wataala sai a yi ta irin wannan addu'o'i a cikin kowace salloli guda biyar har Allah madaukakin sarki ya kawo dauki malai ce al-qunut fil witr al-qunut a cikin sallar witri idan aka ce witri ita ce wannan sallar da ake yi daya daya mana raka'a guda ɗaya da zaka yi kai sallama wannan shine witri to waɗannan shafa'i da witri da zaka yi shafa'i sune raka'o'i na guda biyu 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 da zaka rika yi an gane ita dai wannan ɗayan na ƙarshe shine witrin to shi wannan ɗayan na ƙarshe idan aka zo yin shi akwai al-qunut da ake yi malai ce wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqnatu fi raka'ati al-witri manzo Allah yana yin al-qunut a cikin raka'a ta witri kenan wannan raka'a guda daya kuma wannan shi ma yana yi ahyanan wani lokaci wa yaj'aluhu qabla ar-ruku' shi kuma yana yin shi kafin yayi ruku'i kenan sabanin na annazila go na annazila ana yin shi bayan ruku'i shi kuma ana yin shi kafin ruku'i yanzu misali zaka shafa'i da witri yau idan ka je zaka yi al-qunut wannan al-qunut in zaka yi ta kahin ka je ruku'i ka karanta fatiha ka karanta misali kul huwallahu ka kare sai kai al-qunut inka yesu sai kai ruku'i an ka taso sai ka je sujada kenan wannan yanayin wanda ake a cikin witri sabanin wancan da ya gabata wanda ake a cikin salloli guda biyar a dalilin wani abu ya faru wa allama al-hasana al-hasan ibn ali mazalla ya karantar da al-hasan dan ali an ya kula yace idza faraga min qira'atihi fil witri idan ya kare karatun da yake yi na alqur'ani a cikin sallar witri yace allahumma hdini fi man hadait allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik mazalla ya karantar da jikan shi al-hasan dan ali yace mushi idza faraga min qira'atihi fil witri in ka kare karatunka na alqur'ani kenan kahin ka tayi ruku'i sai ka ce allahumma hdini fi man hadait ya ubangiji ka shiryar da ni a cikin waɗanda ka shiryar da su wanda wannan kuma iya cikin karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa bawa kullum mai riƙe roƙon allah shirya saboda zukata suna tsakanin yatsotsin ubangiji yuqallibuha kayfa yasha allah yana jujjuya zuciyar dan adam yanda yake dama idan ka ƙara ƙaimi da addu'a ubangiji subhanahu wataala sai ya tabbatar da kai akan abin da yake so kenan ka ce a kai mu fa shikenan mallam mu ba dama a karka aminta da wannan afa aminu makarallahi allah ce fala ya'munu makarallahi illa alqawlu khasiruna allah kyauta kenan ka mutune ta roƙo allah allahumma hdini fi man hadait ya ubangiji ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar da su wanda wannan kuma ka bada dama akan cewa kana shirye duk inda shiriya take ubangiji ya karkatar da kai wannan bangaren yana baka tsaya kai turmi ba ce a muna mu shine daidai a in za ka yi kuri da wannan to kai kuri da dalili cewa wallahi abu kaza kaza ne saboda Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza kuma haka sabai suka gane amma ka ce a mu shikenan mun tsira la wannan kuskure ne wa afini fi man afait ya ubangiji ka bani lahiya cikin wadanda ka baiwa lahiya wa tawallani fi man tawallait ya ubangiji ka jibinci lamarina cikin wadanda ka jibinci lamarinsu kina Allah baka kulawa Allah baka kariya Allah baka Allah dauki dawainiya al'amarinka gaba daya a lokacin sai ka zamanto abdul murtah bawa wanda ya hutawa rayuwa ubangiji ya jibinci lamarinka wa barik li fi ma a'tait ya ubangiji ka sanya mun albaraka a cikin duk abin da ka bani kaga wannan addu'a wanda ita ce shakundum karshen addu'a dan abin da Allah ya baka Allah sanya maka albaraka a cikin shi an kare saboda sodiya bawa zai tara abin da ya kamata a ce ya nusu amma sai ga ya kara hururi cewa a lokacin ma yake da hadama akan ta ne samu yayi karfin misali miliyan 50 amma bayyana danganar da zai takaita misali ga wata jika 50 ta gitto ta haram bai da wadatun zuciyar da zai hana kanshi kaga in dai wadata ne na dukiya gashi nan mutumin da ya mallaki sama da misali miliyan 50 dala jika 50 ta haram bai ibarinta akwai da yawa ya mallaki kuɗi da yawa amma dan abin da zai gani kaɗan a hannunka sai ya ga cewa ina ma a ce wannan abin ya komo hannun shi shi yasa Allah ya ce wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah shi yake bada wadata kuma shi yake bada qana'a, qana'a daban wadata daban. Daka bawa ya roki Allah qana'a, dangana dan kadan inda Allah ya baka, Allah ya sa maka dangana, ya sa ka sanya mishi albarka, sai Ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da ka samu, la in shakartum la azidannakum. Amma idan zaman to kana samu ma kullum jaji kake, in kasuwa ce kake, duk inda ka, wallahi abin nan malam baya tahiya, kaza kaza kaza, in aikin gwamnati ne kake, ka wallahi wani mudi wannan aikin gaskiya bai halatta a addinci, bai halatta a addinci, dan abin da ka samu ka sanya mishi albarka, Ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya albarka a cikin abin da kake samu. Mutum nawa za ka gani gashi ne ya mallaki abin da ya kamata a ce ya samu wadata na zuciya, ya samu nutsuwa, amma sai ya ganshi bayyana kimtsi, aka ce in aka ce maka abu kaza da abu kaza na wane ne, sai ka rike baki, sai ga wani wanda yake kasa da shi, yake samun kasa da abin da yake samu, sai ganshi a cikin nutsuwa. Wallahi ƴan uwa musulmi, bangaren da ya shahi tara duniya, bawa ya roki Ubangiji ya bashi kana'a, ko kadan bayyana alaka da yawan abin da kake samu, sai ka samu ka samu ka samu a daidai lokacin da kake samu, kuma a lokacin ka hirshin nutsuwa. Kuma da yawa daga cikin mutane inda zai wadatu, ai ba zai zauna dan ba, fitintinu zai shiga, ya shiga kaza ya shiga kaza ya shiga kaza, ya mamance da Allah, sallan ma a tsaye shi dan harakoki ne, business yayi canfi yayi can, ba nutsuwa. Allah ce walau basallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu alimun qadir. Allah ce inda Allah ya yalwatawa bayi, basallahu rizqa li ibadihi, Allah ce labaghaw fil ardi, sun yi banna a saman doron kasa. Yanzu ka kai a samu mutum mai kudi daya a cikin anguwa, sai fitini jama'a, yayi abin da yaga dama ya taka wanda yaga dama, ya hartare wanda yaga dama, ya rihi wanda yaga dama, ya bude wanda yaga dama, abin da yake so zai. Labaghaw fil ardi, Allah ce walakin, amma sai dai yunazzilu biqadarin ma yasha, Allah yana saukar da arzikin nan gurgurdan yanda yake dama. Sai karshe ce innahu, shi ba Ubangijin nan alimul masani ne, qadiru, ko mai iko ne akan ya wadata kowa, amma bai yi ba, yana ko da dalili. To wajibi ne bawa ya rika roƙon Allah subhanahu wataala akan ya sanya mishi albarka a cikin dan abin da yake samu. Sai ga mutum watakila guga takalmi ke gogiya, amma za ka ga rayuwar shi munazzama a tsare, gurgurdan hali yana rayuwa. Kaga wani yana samun limkin ba limkin, limkin ba limkin abin da yake samu, amma ko bai da nutsuwa, kullum yana cikin matsala, shine bashi can, shine kaza can, waya hasa bin titi kaza, saboda wani kai ganshi ya tambaye shi kaza, ya shiga rikici kaza, ya huta daga can, sai ga rayuwa ba nutsuwa. Shi yasa wallahi bawa ya roki Ubangiji ya bashi dan kadan mai albarka, kuma Allah samu abin da ka samu albarka, sai ka wanye da duniya, lalaka wala alaika. Allah kyauta. Haka kuma zallai karantar da Al-Hasan ibn Ali cewa a cikin wannan addu'ar ta Al-Qanut na a cikin witiri, yace wa qini sharra ma qadait, ya Ubangiji ka kare ni daga sharrin abin da ka zartar, ya Ubangiji ka kare ni daga sharrin abin da ka zartar, duk abin da yake sharri ne Allah ka kare ni daga shi. Kenan kaga yana neman Allah ya kare shi daga dukkan wani abu wanda yake bala'i ne. Fa innaka taqdi, ya Ubangiji kai kake zartarwa, wala yuqda alayka, babu wanda yake zartar da wani al'amari akan ka. Kenan abinda Allah ya ce zai kasance shine zai kasance, ba abinda ni ko kai ko ita bai haɗi ba. Wa innahu la yazillu man walait, ya Ubangiji dukkan wanda ka jibinci lamari shi, la yazillu, baya kaskanta, wanda Allah ya tsaya mishi a rayuwa ba zai kaskanta ba. To kaga waɗannan addu'o'i ne shagundum. Wala ya'izzu man adaita, kuma baya ɗaukaka mutumin da kake kiyayya da shi, ya Ubangiji, ma'ana mutumin da ka kishi. To wannan mutumin ba yanda za a iya samu ɗaukaka, ko da ku a ido kuna ga kamar ya samu ɗaukaka, saboda akwai kuɗi a hannun shi ko akwai mulki a hannun shi, wallahi shi yake jin abin da yake ji, shi kaɗai ya san abin da yake ji. Don haka dukkan mutumin da Ubangiji subhanahu wataala bai yarda da shi ba, wannan mutumin zan ce samu ɗaukaka bai taso ba. Tabarakta, albarkatunka sun yawaita, rabbana, ya Ubangijinmu, wata'alaita, matsayinka ya ɗaukaka, ya Ubangiji, la manja minka illa ilayka, babu wani maguda, ba wani wajen tsira daga gare ka in ba zuwa gare ka ba, ba inda za ka je gudu ma Allah. Shi ne gobe kiyama, sai an tahi an cika dam tun daga farkon duniya har ƙarshenta, mutane suka rayu kowa ya tsaye. Allah ce ya ma'ashar jinni wal insi, inista ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu Allah ce la tanfuzuna illa bi sultan ya ku taron mutane da aljannu duk wanda yake ga cewa zai iya gudu ya tafi wani waje ya koye ga hili ga doki in duk inda zaka tayin wajen Allah ne zaka to wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ake karanta a cikin sallata wutri wanda kuma da yawa daga cikin malamai suna magana akan cewa a taƙaita wajen addu'o'i da ake na wutri akan abin da manzon Allah ya karantar saboda su da za a dauko wasu addu'o'i wata kila wasu addu'o'i har akwai ƙetare iyaka a cikin su daga cikin irin yanayin addu'a akwai ƙetare iyaka a cikin ta malamai suke cewa Allahumma ya ubangiji la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta ya ubangiji kar ka bar mana wani zunubi anan a wannan tsayuwar ta mu Allah sai ka gafarta mana kaga abu aibe ba kai dai ka roki Allah gafarta maka amma kai sharadin cewa a wannan tsayuwar taka fi maqamina hadha dhanban kuma suriya ana karanta shi a cikin wutri malamai suka ce wannan ya cikin al-i'tida'u fi du'a ita da iyaka a cikin addu'a kenan kuma da yawa har akwai littafin da ake saida na irin waɗannan addu'o'i ba laifi bane amma dai mutum ya takaita akan abin da yazo a cikin sunna shine zaman lafiyarka su kuma yanzu ma mu an kammala sallah baka musu dogon al-qanut ba sai ga cewa wannan bai ka kallo ba so suke ai tai suna ta amin shi kuma takaituwa akan abin da yazo a cikin sunna shine zaman lafiyar bawa kenan ba lallai bane sai an yi alqanut dan wannan mai tsawo ana takaitawa akan irin waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su kuma ba su da yawa ɗan kaɗan ne kenan kara tsawaitawa jama'a so da yawa wani zai zo masallacin ba shi kawai wutri ne yake so ya samu saboda ai addu'o'in ne ya amin yuhibbul khair lakinnahu akhta alfahm malaci at-tashahhud al-akhir yin tahiyya na ƙarshe malaci wujubu at-tashahhud wajibcin yin wannan tahiyyan na ƙarshe ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد ان يتم الركعه الرابعه يا كسانتي من الله صلى الله عليه وسلم اذا يتيكا يي ركعه غدا هدو تيب يجلس للتشهد الاخير ينا زما دنيي تحيا نا قرشه وكان يامر فيه بما امر به في الاول من الله ينا امرني ا cikin wannan zama akan abinda zaka fara da shi shine wannan attahiyatu lillahi hazuwa qarshe imala ce kama amara bihi fil awwal kaman da akai umurni da shi a cikin zaman tahiyya na fari kenan yanda zakai irin shi ne zakai a wannan zaman tahiyya na ƙarshe mala ce wa yasna'u fihi kuma zalla yana yi a cikin shi wannan zaman tahiyya na ƙarshe kama yasna'u fil awwal kamar yadda yake a zaman tahiyya na fari illa annahu saydai abinda ke bambanci tsakanin wancan da wanga shine wajen zama ko shi zaman tahiyya na fari ya ake shi iftirash ko iftirash shine ka kayyaya ka kafa kafa ka ta dama ka shinhuna ta hagu ka zauna a samanta to anan shi at-tawarruk ake yi anan kuma tawarruk ake yi malai ce illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan manzalla yana at-tawarruk at-tawarruk shine wanda kawata ka irin zaman da zaka yi na fari inda guda shi ya wannan shine zaman tahiyya na fari to yanzu in at-tawarruk za'i wanda kawata ka ta hagum da ka zauna a saman ta sa ta ciki sai ka zauna a saman kasa wannan shine at-tawarruk kenan wanda kawata ka ta hagum da ka shuhuda mai makin ka zauna a saman ta sai ta yi gaba an ta yi gaba kenan kai kuma sai ka zauna a saman kasa ko ka zauna gaba ɗaya ko kuma wani bangaren kai zauna kenan dai ana so ka taba kasa a wannan lokacin da mazaunan yanka mutawarrikan malam zai yi bayani akan at-tawarruk yake cewa a bayan shi yake cewa yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ardi saki komowa yufdi yana kwararar da bi mana yana sanya aiwa bi warakihi al-yusra ila al-ardi kenan yana in ya sa kafa shi an ya so bangaren mazaunan shi na hagum shi kuma sai ya zauna saman kasa kenan bangaren shi din na mazaunan shi na hagum shi kuma sai ya zauna saman kasa muke zauna saman wannan kafa tashi da shin huda tunda yanzu kafa ta shiga ciki kenan dole wannan bangaren nashi na bangaren hagum na mazaunan yashi zai zauna a saman kasa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaman tahiyya na ƙarshe a cikin sallar da take da raka'a uku ko kuma raka'a guda hudu na'am malaka cha wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidatin saki komowa dai wa yukhriju mazala yana huddo da qadamaihi kenan wannan diddigen shi fihi ake cewa fi min nahiyatin wahidatin ta bangare daya kenan wannan kawata kuma sai ta shiga can kenan gaba daya zai ta dama da tagun inda ka kute da zige shi kuma sai zauna saman kasa wa yaj'alu al-yusra tahta fakhadhihi wa saqihi wa yaj'alu al-yusra sai ya sanya kafar shi ta hagum tahta fakhadhihi karkashin cinyar shi kun gani karkashin cinyar shi wa saqihi kuma hallau da kabrin shi kuma da kalur kaga haka ya shiga shigan da karkashin cinya ce da kabri go as-saq shine kabri to ita kuma kafar dama sai ya ce wa yansibul yumna ita kuma sai ya kafa ta a yanda haka nan in kuma ba akwai wani yanayi na biban da wannan wa rubama wani lokaci kuma farashaha manzala sai shi huda kafar ta yawwa a can haka yawwa haka kina shine shin hudawa ahyanan manzala yana haka wani lokaci kina wani lokaci yana shin huda ta wani lokaci kuma ya kafa ta ita wannan kafar ta shi ta dama yawwa khalas shikenan idan akwai mutane da yawa kenan mutum sai iftirash tunda akwai daman yin haka nan kuma a daidai lokacin da ya kamata mutum ya lura kare zaman to kai ka zo kai zaman at-tawarruk ya zaman to ka matsa wani iftirash kuma ba ya samu wata kila sai dai yayi Allah wacce mi sunan shi al-iqa to wannan bai halatta kenan sai kai duba da yanayin in yanayi ya ba dama kai shi in kuma bai ba dama ba sai ka iftirash wa kana yuqlimu kaffahu al-yusra rukbatahu wazalla sallallahu alaihi kuma sai ya rike hannun shi kaffahu al-yusra hannun shi na hagu kenan sai ya rike a shi su guyuwar shi ta ta hagu da shi yatahamalu alaihi bi ma'ana yana ya'tamidu alaihi yana dogara yanzu kuma akan wannan hannun nashi saboda idan kai wannan zaman kana bukatan karfi daga wani bangare yana sake shi wa kana yuqlimu kaffahu al-yusra ala rukbatihi zike shi da rike guyuwar kaza ka tahagum yatahamalu alaihi kuma sai zama to kaman da shi ka dogara duk wanda ya zaman zaka ji kana bukatan nau'i na karfi to wanda karfin zai ka dora shi akan hannunka na hagum mali ya ce wasanna sallallahu wa sanna fihi as-salata alaihi kuma an sunnanta yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan zama kenan bayan tahiyya sai kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama sanna zalika fi tashahhud al-awwal kaman da aka sunnanta haka a cikin zaman tahiyya na fari malaci wa qad madha hunaka dhikru as-siyar kuma haqiqa ya riga ya gabata a can lokacin da aka yi maganar zaman tahiyya na fari as-siyahu al-warida irin siga wanda suka zo fi sifati salati ala annabi sallallahu alaihi wasallama akan siffar yanda ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama kenan a can malam ya ambata su anan ba sai an sake maimaita su ba to yanzu ka zauna kai tahiyya kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaci to wannan salatin da zaka yi kuma shi ma wajibi ne a wannan wajen sai ce wujubus salati ala annabi sallallahu alaihi wasallama wajibtin yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malaci wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallama rajulan manzalla ya ji wani mutum ya duɗo fi salati yana roƙo a cikin sallar shi lam yumajjidillahi ta'ala bai girmama Allah mai girma da buwaya ba bai jinjina ga Allah ba saboda duk lokacin da zaka yi addu'a ana buƙatar ka ambaci sunayen Allah kenan ya zamanto kaman ka girmama Ubangiji ka korzanta shi a lokacin sai ka buƙata ka duk mutumin da yake son yayi addu'a Ubangiji ya amsa na daga cikin sharuɗan amsan addu'a yin salatin annabi na daga cikin shi kuma karanta sunayen asma'ullahi al-husna waɗanda duka suna daga cikin asbabar suke sa Allah maɗaukakin sarki ya saurari addu'ar bawa abin da yake roƙa to manzalla ya je wani mutum yayi sallah wa lam yumajjidillaha ta'ala bai girmama ubangiji subhanahu wata'ala ba wa lam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallama ko bai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa qala sai manzalla yace ajala haza wanda mutumin yayi gaugawa a cikin addashi summa da'ahu sai manzon Allah ya kiraye shi fa qala lahu sai manzon Allah ya hodi mishi wali ghairihi kuma da wani ma wanda ba shi ba manzon Allah ya ce idza salla ahadukum idan dayanku zai yi salla ko yayi salla falyabda bitahmidi rabbihi ya fara da godiya ga Allah subhanahu wata'ala azza wa jalla mai girma da buwaya wassana'a alaihi kuma da yabo ga Allah summa yusalli sannan kuma yayi wannan sallar tashi a wata riwaya manzo Allah yake cewa li yusalli ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kina a lokacin da yazo irin wannan wajen wanda kuma zamu zo mu gani wuri ne wanda ba a bukatan gaugawa ana bukata a bada dama mutane su yi addu'a kai addu'a abin da kake bukata a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala summa yad'u bima sha'a sannan kuma kai addu'a da abin da kai kaga dama salatun annabi afwan attahiya salatun annabi sannan kai ta'awuzi da wasu abubuwa guda hudu ko wanda karatun su zai zo anan gaba sannan kuma kai addu'a da abin da kake so na rayuwar duniya ne ko kuma gobe kiyama ne kuma zaka iya yin shi da harshen da kake ji da harshen da kake ganewa saboda kar ka je ka ce zaka dole sai ka yi da larabci wata kila kana tsinawa kanka ne baka sani ba kenan kai abin da da harshen da ka fahimta to anan kuma addu'a kaga duk abin da ake maganar kurin cewa ahlus sunna ba sa addu'a bayan sallah to ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi kuma akwai hadisi manzon Allah yake cewa in kuka yi sujada ku ba da kokari da hamzari a cikin abin da ya shafi addu'a saboda kusan kuna da katin Ubangiji zai amsa muku to sai ka bar wannan gaba daya kai sujada shafshaf ka zo kai tahiyya shafshaf kana sallam cewa kuma sai ka dauki wasu mintuka wanda kusan sun kusa kaiwa mintunan da kai kana sallah a lokacin kuma kana ta wasu abubuwa wanda ba wanda ya saka ba wanda ya saka tunda baka da dalili baka da dalili kenan ba haka ne sai kai addu'a da abin da kake so Ubangiji subhanahu wataala biya maka a cikin rayuwa wa sami'a rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum kuma yusalli yana yin addu'a famajada Allah ya girmama Ubangiji wa hamidahu yayi godiya a gare shi wa salla ala annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wannan mutumin ud'u ka roka tujib za a amsa maka wasal kuma ka roka tu'da za a baka yayi girmama Allah yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce mishi ka roka za a baka to anan as-salat kaman da yana daukan sallah anan yana daukan ma'anan addu'a hawancan da ya wuce na baya yana daukan ma'anan addu'a kenan idan za ka yi addu'a sai ka yi kokari ya zaman to kai jinjina ga Ubangiji subhanahu wataala kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kai waɗannan to ka roka za a saurare ka kuma ka tambaya za a baka to ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi ba wujubul isti'aza wujubul isti'azati min 40 qabla ad-du'a'i mutun yayi ta'awuzi da awwa guda hudu kafin yayi addu'a da zai yi kafin ya je kuma zuwa ga sallama ko mu karanta abinda manzo Allah ya karantar da al'umma lokacin da aka salamce in ka salamce daga sallah me ya kamata kai me ya kamata ka karanta duka wadannan in Allah ya rasu zo a sati mai zawa Ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu tafarkin da ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi na'am na'am game da dai da sallah kai